yadda dimbin ƴan Shi'a suka gudanar da zanga-zanga kenan dazu anan Abuja don neman ganin an sako jagoran su Malam Ibrahim Al-Zakzaki. Yanzu a shirye muke mu dauko wani irin mataki don ganin an sako mana jagora. Abin fa ya isa haka. Tura ta kai bango. Ba fa wai ba mu san inda zamu samu makamai bane. Mun san hanyoyin kasuwar Banfage da zamu iya samu makamai. Amma wannan ba ita ce manufar mu ba. Don mu ba ƴan Boko Haram bane. Amma dai a sani cewa tura ta kai bango kuma na rantsa da girman Allah. Kalaman Abdullahi Zango wanda ya jawabi jim kadan bayan kammala wannan zanga-zanga. Gungun ƴan Shi'a da suka zo nan Abuja daga jihohin Najeriya daban-daban sun yi tada daga kwalaye dake duna sakon a soko musu jagoran su. Ali Babba na daga cikin waɗanda suka shiga wannan zanga-zanga.
Bukatar mu ita ce adalci, ba muna da bukatar wani abu bane face adalci. Kama malam da aka yi aka raunata shi, an yi zaton ma an kashe shi, aka harbi iyalin shi, aka kashe mashi ƴaƴa guda 6, aka kashe mashi almajirai fiye da 1,000. Wannan shine kokololuwar zaluncin da aka taba gani a wannan kasa. Malam Zakzaki Hafizahullah bai mana mutanen Najeriya lai, bai ma wani bangare na kasar nan lai. Bil Hasan bawan Allah ne wanda yake taimakawa wajen ganin hadewar kasar nan, amma sai gashi ita wannan kasan kai ka ce azzalumai waɗanda ke cutar da ita ne suke su ne ɗan lelanta. Muka kare duk da wannan zalunci, shine kuma wanda aka zalunta nan a gidan shi aka kama aka je aka kulle. Amma ci gaba da tsare malam yanzu to ba karamin zalunci bane ba.
Kuma duk kokarin da muka yi dan jin bangaren gwamnati abun ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.